Sashen Hausa na muryar Amurka yake muku magana da wannan safiyar Talata 23 ga watan Mayu shekarar 2007 akan mitoci da suka hada da 25 49 da kuma 60. A jamhuriyar Niger ana jin mu ta tashar VOA Africa a zango 102.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad da Lol Duniya. A yayin da duniyar gizo ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkamu da wannan lokaci. Baba ya kuma kiri ne tare da Grace Alheri Abdu za mu gabatar muku da shirinmu na wannan lokacin. Kafin ku ji rahotannin mu ga kanun labarai.
To, baba, 'yan sandan Burtaniya sun ce akalla mutane 19 suka halaka, waɗansu 50 kuma suka jikata a wata fashewa da ta auku jiya Litinin a kofar wani ɗakin wasa a birnin Manchester. Shugaban Amurka Donald Trump ya cataki takalar da Iran take yi da kuma gurinta na ayyukan soji yayin isarsa Isra'ila jiya Litinin a ziyararsa ta farko a ƙasar ta Yahudawa. Kana ana batun cewa a jamhuriyar Niger ƙananan yara na fama da ƙarancin abinci sakamakon hare-haren ƙungiyar Boko Haram.
To, bayan kun gama jin labarai za ku ji cewa Majalisar Dokokin Jihar Kano ta dakatar da binciken badakala a masarautar Kano. To, sai dai abin tambaya shi ne,
ku a madadin al'ummar Kano musamman talakawan da kuke wakilta kuke, kuma yanzu kana zayyano mana cewa waɗanda suka ba ku hakuri ko suka nemi alfarma ba ma 'yan jihar Kano bane, to yanzu ina komar wancan haki kenan da ake bibiya.
Ai, wannan haki yana nan na al'ummar jihar Kano, mu ma wakilan al'umma ne na jihar Kano.
A jihar Barno kuma tsohon shugaban Najeriya Chief Obasanjo ya kai ziyara inda ya kira kasashen duniya da su taimaka wa Najeriya ta kawo ƙarshen yaƙi da Boko Haram, amma ba don ta gaza ba. To, bayan wannan
jama'a, assalamu alaikum, barkamu da asuba ga cikakkun labaran. 'Yan sandan Burtaniya sun ce akalla mutane 19 suka halaka, waɗansu 50 kuma suka jikata a wata fashewa da ta auku jiya Litinin a kofar wani ɗakin wasa a birnin Manchester, Ingila. Muna ɗaukar lamarin a matsayin ta'addanci har sai mun sami ƙarin bayani, in ji Ian Hopkins, babban jami'in 'yan sanda na Manchester. Hopkins ya ce fashewar ta faru ne a bayan da Ariana Grande, wata fitattar mawaƙiyar Amurka, ta kammala wasan kaɗe-kaɗe. 'Yan sandan birnin suna kuma aiki tare da haɗin gwiwa hukumomin yaƙi da ta'addanci na ƙasa, in ji shi. Grande ta rubuta a shafinta na Twitter cewa ina baƙin ciki, daga birnin zuciyata ina baƙin ciki. Prime Minister Burtaniya Theresa May ta jajinta wa waɗanda harin ya shafa, ta kuma yi Allah wadai da harin da ta bayyana a matsayin harin ta'addanci. Fashewar ta auku ne a katamfarin ɗakin wasan Manchester mai kujeru 21,000, wanda shi ne filin wasan cikin ɗaki mafi girma a Turai.
Shugaban Amurka Donald Trump ya cecaki takalar da Iran ke yi da kuma gurinta na ayyukan soji yayin isarsa Isra'ila jiya Litinin a ziyararsa ta farko zuwa ƙasar ta Yahudawa a matsayin shugaban ƙasa. Bayan bukin tarbasa da aka yi a tashar jirgin sama tare da Prime Minister Benjamin Netanyahu, Trump ya gana da takwarsa na ƙasar Isra'ila Reuven Rivlin a gidansa. Shugabannin biyu sun yi takaitattun jawabai, inda shugaba Trump ya ce tilas ne ƙasashe biyun su yi aiki tare wajen tunkarar matsaloli da suke addabansu.
Together we can work to end the scourge of violence that has taken so many lives here in Israel.
Ya ce za mu iya yin aiki tare, wato mu haɗa hannu mu kawo ƙarshen tashin hankali da ya janyo asarar rayuka da dama a Isra'ila da kuma sauran ƙasashen duniya. Abu mafi muhimmanci kuma shi ne Amurka da Isra'ila za su iya magana da murya ɗaya cewa kada a taɓa ƙyale Iran ta mallaki makaman nukuliya, kuma tilasta daina ɗaukar nauyi da horaswa da kuma tanadawa 'yan ta'adda da kuma mayaka makamai, abinda ke haifar da asarar rayuka, kuma tilas ne ta kawo ƙarshen wannan ba tare da ɓata lokaci ba. Trump ya kuma gana da Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu, kuma ya ziyarci muhimman wurare a addinin Yahudawa da kuma Kirista. Shugaban na Amurka ya isa Isra'ila ne bayan ziyara ta kwana biyu da ya yi a Saudiya, inda Trump ya ce Sarki Salman ya bashi tabbacin cewa al'umman ƙasar Saudiya suna neman ganin an sami zaman lafiya tsakanin Isra'ila da yankin Falasɗinawa, kuma a kawo ƙarshen barazanar Iran.
'Yan majalisar dokokin Amurka daga dukkan jam'iyyu sun shaidawa muryar Amurka cewa ba su yi mamaki ba da rahotannin da ke nuni da cewa tsohon mashawarcin shugaba Trump kan harkokin tsaro Michael Flynn zai ki mika takardun da suka shafi binciken da majalisar dattijai take gudanarwa kan katsalandan da ake zargin Amurka wato Russia da yi a zaben shugaban ƙasar Amurka da aka gudanar bara. Bai bani mamaki ba, inji Senator Patrick Leahy na jam'iyyar Democrat mai wakiltar jihar Vermont yana fuskantar yiwuwar tuhumarsa da aikata laifi. Ina jin lauyansa zai shawarce shi ya amfani da 'yancinsa na kin amsa tambayoyi. Kundin tsarin mulkin Amurka dai lamba ta 5 ya kare Amurkawa daga yin bayanai da za su ɗaura kansu da shi inda dokar ta ce ba za a tilastawa wani mutum ya ba da shaida a kansa lokacin da ake gudanar da bincike kan abin da ya shafi aikata laifi ba. An tilastawa Flynn yin murabus a watan Fabrairu bayan da aka fitar da rahotanni a kafafen sadarwa cewa ya yi ƙarya dangane da hulɗarsa da jakadan ƙasar Rasha. Makon jiya jaridar New York Times ta buga rahoto da ke cewa Flynn ya shaida wa kwamitin miƙa mulki na shugaba Trump cewa gwamnatin tarayya tana gudanar da bincike a kansa sabili da aiki a asirce da nufin kare mutuncin Turkiyya a lokacin yaƙin neman zaɓe. Amma duk da haka aka bashi makamin mai ba da shawarwari kan harkokin tsaro.
Waɗannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kamar arewa maso gabashin Najeriya, waɗansu sassan Nijar na fama da ƙarancin abinci sakamakon hare-haren ƙungiyar Boko Haram. Duk da yake ba ayyana yunwa ba, amma ƙarancin abinci da kuma rashin abinci mai gina jiki wata matsala ce da ake fuskanta zahiri. An girke ɗaruruwan 'yan gudun hijira daga Najeriya da kuma waɗanda hare-haren ƙungiyar Boko Haram suka raba da matsugudansu a jamhuriyar Nijar a wani sansani na 'yan gudun hijira da ake kira Asaga da ke tazaran kilomita ƙalilan da Difa, waɗanda kuma suke rayuwa wato hannu baka hannu ƙwarya a kowace rana. Ana ganin ƙananan yara da ke fama da rashin abinci mai gina jiki a sansanin. Bisa ga cewar asusun tallafawa ƙananan yara na Majalisar Ɗinkin Duniya UNICEF, kimanin ƙananan yara ƙasa da shekaru 5 12 ne suke fama da cutar rashin abinci mai gina jiki a Difa. Bisa ga rahoton shirin samar da abinci na duniya, kimanin mutane miliyan 1.5 ne a jamhuriyar Nijar suke fuskantar barazanan ƙarancin abinci, waɗanda ba su da takamammiyar hanyar samun abinci mai gina jiki. Labaran duniya kenan aka ji daga sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, kimanin makonni 2 kenan da suka gabata majalisar jihar Kano ta kaddamar da wani bincike a masarautar Kano, biyo bayan wani kuduri mai neman binciken sarkin Kano Muhammad Sanusi na 2 bisa wasu tuhume-tuhume guda 8 da wakilin Nasarawa a majalisar Honorable Ibrahim Ahmed Gama ya gabatar.
An samu bayanai daga masarauta wacce aka yi zargin an badakalar kudade daga hawansa zuwa yanzu wajen kimanin biliyan 6. Dokar da ta kafa masarautar jihar Kano ta bayyana cewa ba dama masarauta ta kashe kobo sai ta kawo majalisar dokoki na jihar Kano.
Yayin da ya rage kwanaki 2 wa'adin da majalisar dokokin ta Kano ta baiwa kwamitin na makonni 2 ya cika, kwatsam sai a je Litinin, shugaban majalisar Honorable Kabiru Alassar Irum ya sanar da dakatar da wancan bincike. Honorable Labaran Abdul da ke zaman shugaban kwamitin ya bayyana dalilan da suka sanya majalisar ta ɗauki wannan mataki.
Mai girma gwamna ya rubuto takarda wacce yake neman alfarman majalisar dokokin jihar Kano da cewa da dakatar da wannan bincike, kuma bisa wasu manyan mutane da suke wannan ƙasa tun daga kan fadar shugaban ƙasa wanda mataimakin shugaban ƙasa ya nemi wannan alfarma, sanar president da shugaban majalisar wakilai ta tarayyar Najeriya da manyan 'yan kasuwa da suke wannan ƙasa nan irin sa Aliko Dangote da sauran mutane da manya-manya da Arewa Consultant Forum da kuma sarkin musulmi.
wannan yana nufin kenan kamar wancan haƙƙi na al'umma shikenan kun sare da shi saboda an roki alfarma?
Ah, ba muna nufin mun sare da haƙƙin al'umma bane, kamar yadda ka sani ita majalisar dokokin jihar Kano kuma al'umma take wakilta, kuma al'umma ne suka taru suke neman da majalisar dokokin jihar Kano, kuma dan adam ajizi ne zai iya aikata laifi kuma zai iya neman afuwa. Allah subhanahu wataala ma da ya halicce mu muna masa laifi kuma in muka nemi afuwa yana yabe mana.
Babban mafi daukar hankali shine batun kudade da ake tuhuma cewa an yi ba daidai ba a tsaro su, kuma ku kun dogara cewa a matsayin ku na wakilan jama'a dole ne ku bi haƙƙin al'umma da kuke wakilta a wannan zaure. Kenan yanzu kun sare da wancan haƙƙi na cewa ku bibi haƙƙin al'umma?
A kamar yadda na gaya ma cewa ba mun sare da haƙƙin bin al'umma bane cewa ba za mu bi haƙƙin al'umma ba, amma kamar yadda na gaya maka cewa duk wa'annan manya-manyan ƙasa da kuma manya-manyan al'umma da suke wannan jihar tamu da kuma shi kansa mai girma gwamna, shugabannin gwamnoni na arewacin ƙasar nan gaba ɗaya sun tare da shi a Kaduna.
Ku a madadin al'ummar Kano musamman talakawan da kuke wakilta kuke, kuma yanzu kana zayyano mana cewa waɗanda suka ba ku haƙuri ko suka nemi alfarma ba ma ƴan jihar Kano ba ne, to yanzu ina komar wancan haƙƙi kenan da ake bibiya?
Ai, wannan haƙƙi yana nan na al'ummar jihar Kano, mu ma wakilan al'umma ne na jihar Kano, kuma mutanen nan da suka nema su ma wasu daga cikinsu manya-manyan al'ummar jihar Kano da kuma su ma shugabanni na jihar Kano, ba wai an san yadda haƙƙin al'umma ba ne, abu ne da aka nema alfarma kuma da yaddar Ubangiji majalisa ta ce ta duba wannan alfarma da aka nema.
Idan dai za a iya tunawa hukumar yaƙi da rashawa ta jihar Kano ta fara gudanar da binciken zargin yin ba daidai ba a kan mai martaba sarkin Kano Malam Muhammad Sanusi na biyu, to amma shigar da majalisar dokokin Kano ta yi wa al'amarin ta sanya tilas hukumar ta dakatar da nata binciken. Yanzu dai abin jira a gani shi ne ko ita hukumar yaƙi da rashawar za ta dawo ta ci gaba da nata binciken ko kuma a'a. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
Mazan Allah magani, annabin Allah na magani, talakawa ma na magani, kaga dan tilar makula da su.
To madalla a gaida Ibrahim Kwari. Tsohon shugaban Najeriya Chief Olusegun Obasanjo ya kira kasashen duniya da su taimaka wa Najeriya ta kawo ƙarshen ayyukan ta'addancin Boko Haram. Tsohon shugaban ya yi wannan kira ne a lokacin da yake raba takin zamani ga manoma da ayyukan Boko Haram ya addabe su a jihar Borno.
And we must tell the world, we need your help, not your help in solving the symptoms or in attacking the symptoms.
Dole ne mu ga kasashen duniya cewa muna buƙatar taimakon su, ba taimako kawai na magance irin alamun ciwon da ke damu ba, a'a taimako ne na tabbatar cewa mun kawo ƙarshen wannan matsala da ke damun al'ummar mu da ke wannan shiya na arewa maso gabacin ƙasar.
It's not because of the laziness of the people of Borno State. It's not because they are not ready and willing to work on agriculture. It's because we had a problem.
Yace matsalan karancin abinci a wannan yanki ko kuma jihar Borno ba wai saboda ragwantaka da mutanen jihar Borno ke da shi bane, a'a ba wai kuma dan saboda ba su shirya dan aikin noma bane ko kuma dan suna gujewa noma bane, saboda mun san cewa suna da matsala ne wanda kuma dole ne sai an tabbatar cewa an magance wannan matsalar baki daya kafin mu tabbatar cewa an koma aikin noma ga baki daya. Yayin da yake mai da jawabi gwamnatin jihar Borno Nurbukash Shatima yace akwai wasu abubuwa guda uku da tsohon shugaban kasar President Olusegun Obasanjo yake mai hankula akai.
President Obasanjo has been consistent in standing for the unity and indivisibility of Nigeria.
Yace shugaba Obasanjo a tsaye yake kullun kuma kowane lokaci wajen tabbatar da haɗin kan ƙasar nan da ma al'ummar ƙasar. Yace shugaba Obasanjo mutum ne mai ɗaukar matsaya kuma ya fito da matsayar sa fili a duk lokacin da aka shiga wani yanayi yayin da wasu shugabannin kan ja baki su su yi gum.
Thirdly, President Obasanjo has been consistent in promoting agriculture in Nigeria and the rest of Africa.
Yace shugaba Obasanjo a shirye yake kuma kullun wajen cigaba da batun harkokin noma a wannan ƙasa a Najeriya da ma wasu ƙasashen Afrika. Gwamnatin Shatima yace shi a iya ganin sa babu wata jiha wannan ƙasa Najeriya da za ta san shirya wajen gudanar da harkokin noma fiye da su. Yace a duk faɗin Najeriya ana da injinan nan masu girbi da ake kira combine harvester ƙasa da 50, amma a jihar Borno kaɗai tana da har 50. Mun sa kuɗi sosai a harkokin noman rani da kiwo, kuma yanzu haka muna ƙoƙarin samun ma mutanen mu taki don cigaba da gudanar da harkokin noman su, a cewar Nurbukash Shatima. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
da ku da yayan kawai ku kama noma daidai wanda bai rika aiki kwale ba dubbai a jama'ata.
A gaida Haruna Dauda, wa'idan shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan Washington DC. Yanzu kuma karfe 1:15 kenan na dare a nan Washington DC. Lokaci yayi da zamu koma gefe, Ali Mustapha Sokoto ya gabatar da shirin sa.
Saka mai wuya.
Jama'a barkamu da wannan lokaci, barkamu da saduwar ku a wani sabon shiri na Saka mai wuya. A da kamata yayi yau mu dawo mu ci gaba da muhawara da muke saro game da takaddamar da ake kan mai martaba sarkin Kano, amma kuma jiya sai kakakin majalisar dokokin Kano ya fito ya bayar da sanarwa cewa binciken nan da ita majalisar ta fara ta dage shi akan shi sarkin. Kuma a da an ce gobe Laraba ne ma ya kamata kwamitin binciken majalisa din ya shirya gabatar da rahoton binciken da ya gudanar akan masarauta din ya hannunta shiga hukuma. To jin cewa an dakatar da wannan bincike, muka ga mu ma ya kamata mu jingina tattaunawa tamu akan wannan al'amari sai mun ga abin da ya faru nan zuwa gaba. Inda magana ta sake bullowa, to mu ma sake koma akan ta. To muna da godiya waɗanda suka gudanar da ita muhawara din da muka ji a yan kwanakin nan game da wannan lamari, wato Jafar Jafar da kuma magaji Galadima Mai Tsidau kan hasken da suka bamu akan wannan al'amarin. To da yake mun jingina magana ta Kano, dole mu nemi wani abin da za mu kawo muku a gurguje, da yake a da mun shirya tsab mu ci gaba da maganar Kanawa din. To tunda Allah ya sa akwai jihohi irin su Kano da Adamawa, ba za a rasa abin magana ba, saboda haka bari mu ji Adamawa din. Inda wakilinmu ya gayyato kwamishinan watsa labarin jihar Ahmed Sajo ya haɗa shi da Alhaji Muhammad Ilyasu Gamawa, ɗaya daga cikin jigajikan jam'iyyar APC a jihar, domin su yi magana kan harkokin siyasar Adamawa da kuma tasirin shi akan siyasar ƙasar baki ɗaya. Batun farko da za su fara tankara shi ne kalaman da shugaban ma'aikata na Adamawa Abdulrahman Abba Jimi ta yi taɓa yi ne kwanakin baya, wanda wasu suke ganin kamar sun jefa shi gwamnan jihar ɗin Muhammad Jibrila Bindu a cikin rigingimin siyasa, wanda kuma ba shi ne karo na farko ba. Muna maganar maganganu kamar wannan.
Shugaban ma'aikatan gidan gwamnatin jihar Adamawa kenan Alhaji Abdulrahman Abba Jimi ta ke makokawa da yadda ake wance kalar da jihar wajen nada mukamman gwamnatin tarayya, inda ya ce idan har gwamnatin tarayyan ba ta yi komai ba a kai, to ba labudda za su fice daga jam'iyyar APC. Babban Hausan dai ya kuwa faɗi haka ne ma a gaban gwamna Bindu, ba tare da ya kuɓe shi ba a lokacin da suke ganawa da shugabannin jam'iyyar APC na ƙasa da suka zo jihar Adamawa domin zaɓen cika gurbi na shiyar Arewa maso gabas. Yi ku je ku gaya musu cewa fa hakurinmu ya fara cika, musamman ganin cewa ba su damu da halin da muke ciki ba. Mu ne sojan jam'iyyar, kuma mu ne ma ya kamata mu ci amfana da jam'iyyarmu, amma kuma idan har suke yin komai, to za mu canza sheka zuwa wata jam'iyyar adawa.
Kowane ƙasa suna yi da nasu ne. Lokaci ya wuce da za mu zauna muna bauta wa anguwa a kashe nama da mu a zo ana ba mu tsoro da fata, lokaci ya wuce. Naka ne za mu tsaya a kan namu, duk abin da zai faru ya faru. Demokuraɗiyyar Najeriya in babu kai turakin Adamawa da ba a yi ba, saboda haka duk tsara da sassaƙa da za a maka, dukkan soki burutu da za a maka, za mu zaɓe ta, za mu bi ta, in sama zai haɗu da ƙasa za mu bi turakin Adamawa. Ba mu ɓoye ba wannan gwamnati na Bindo na yankin Baba ne, dukkan abin da zai faru a Adamawa mu bi. Mun yi ikirarin duk wannan gwamnati na Atiku Abubakar ne.
To wannan muryar Abdulrahman Abba Jimita ce shugaban ma'aikata na gwamnatin jihar Adamawa, wacce kuma kamar yadda nace ita ce batun na farko da masu muhawara za su fara tabawa a wannan tattauna da Ibrahim Abdulaziz zai jagoranta.
Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkamu da warhaka, barkamu da sake saduwa cikin shirin na Tsaka mai wuya. Yau da Ibrahim Abdulaziz zai ja kallon shirin, kuma yau ma cike kwalla muna fa jihar Adamawa, kusan a iya cewa cibiyar tarkatirkar siyasar Najeriya, domin baya ga babban birnin tarayyar kasar Abuja, kusan a iya cewa ba jiha da take da cece kuce kuma ba lahira ta siyasa kamar jihar Adamawa. Kuma cikin kwanakin nan, kamar yadda aka taji a kafafen yaɗa labarai na ciki da ma wajen Najeriya, jihar ta sake tsunduma cikin wani sabon rikici na siyasa, amma fa rikicin nan bai rasa nasaba da kalaman da ɗaya daga cikin hadiman gwamnatin gargajiya ko kuma kusoshin gwamnatin jihar Adama suka yi, wanda wasu na ganin wannan zai ja mata bakin jini, wasu ko sa ganin zai ja mata farin jini. Kuma don duba wannan batu mun gaito waɗanda ke da ruwa da tsaki. Misali akwai kusoshin jam'iyyar APC, jam'iyyar da take mulki a Najeriya jihar Adamawa, sannan kuma akwai su kansu a bangaren gwamnati, wato ina tare shi kansa mai girma kwamishinan yaɗa labarai da tsare-tsaren jihar Adamawa, kamar kamar yake kan kansa mun kan kira shi Alhaji Ahmad Sajo. Baki barkamu da warhaka.
To barka dai Alhaji Ibrahim Abdulaziz.
To yau gashi mun sake faduwa a jihar Kuta Adamawa, kuma kamar yadda na faɗa a shimfiɗar shirin, yau zamu dubo batutuwa ne da ke ta jawacece kuce a jihar Adamawa. Kuma na farko dai barin soma da mai girma honorable commissioner, cikin kwanakin nan ɗaya daga cikin hadiman gwamna wato babban Hafsa a fadin gidan gwamnati ya wasu kalaman da ya jawo gwamnatin ku bakin jini, kaman ana gani kaman kan cewa da yawun gwamna ya, inda ya ce muddin gwamnatin tarayya bata daina abin da ake mata ba, yake zargi kan cewa to fa labudda ku za ku iya ma ficewa ku bar jam'iyyar. Wai menene gaskiya wannan batu da ya jace ku ce ne?
A kai gaskiya batun shine shi mai girma gwamna a nan take ya gyara maganan nan, ya ce shi fa ba gudu ba ja da baya mu ma yayan jam'iyyan APC ne yan halas, kuma ba abinda zai raba mu da wannan jam'iyya wadda muka ci zabe garkashinta, kuma ta yi ikirarin za ta yi wa mutanen Najeriya canji, mu kuma mun nuna canjin nan a Adamawa, kuma yan Adamawa sun ga wannan canji. Don haka mu abinda muke faɗi shine shi fa mamu a masallaci shi liman yake bi fa ba ladan ba. Idan liman ya ce ga abin da za a yi, to bai banga dalilan da zai sa, hujjan da zai sa za a ce na kalamin ladan ne za a saurarawa ba kalamin liman ba. Mu kuma ba butuli bane, kuma mu ba masu rashin godiya bane. Mu mun sani a lokacin da APC ta kafa gwamnati a jihar a kasar Najeriya, a lokacin da Muhammadu Buhari ya zama shugaban kasa, wa'ansun mu mun riga ma tattara kayan mu zamu gudu daga Yola. Domin bai local government guda bakwai, guda biyar da suke senatorial district na north da kuma guda biyu a center, an riga an kwace, an doso son da gire, muna Yola muna tattara kayan mu zamu gudu. Haka ne Buhari ya gaji wannan kasa, ya zo ya maida mana da martaban mu da mutuncin mu, ya maida mana don haka ya zamu yi mu ce mu ba mu yi godiya ba, mu ce zamu butulcewa wannan shugabanci.
Domin zai mamaki ganin kan cewa me yasa shi gwamnati a take da yayi wannan magana bai kobe shi wannan take.
A'a, gwamnan nan fadan halal ne, ba ko ƴaƴanka ko iyalanka ne, mu muna ba da shawara kar ka kobi mutun a cikin jama'a, domin zubda masa da mutunci ne. Amma in har gwamna ya tashi ya ce maganan nan ba da yawu na yayi ba, ba da gwamnati na ba, ai ya gama, kuma ba wani kuma abin kwaba a ciki, kuma ya gyara ya ce mu fa wannan maganan ba ma cikinta ga inda muka dosa. Don haka limami ya ce ayi ruku'u, idan ladan yayi sujada wanda ya bi ladan duka dai babu sallarsa.
To wannan bazan da, amma ai batun da ke Alhaji Muhammad Ilyasu Gamawa, ku ne ƴaƴan jam'iyyar ta APC digi wanda da ku aka fara san su, amma wannan ba shine karon farko ba, wasu suna ga kamar waɗannan abun ka iya jawo jam'iyyar ku matsala ganin kan cewa a baya akwai irin wannan kalaman. Amma na farko dai a matsayin ka na dan siyasa, kuma ku ne APC, ku ga wannan kalaman.
To alhamdulillahi Ibrahim Adelazuz da kai mu wannan tambaya, kuma na ji daɗi da Allah ya sa abokin birni na shine commissioner na watsa labaru, kuma mutum ne mai hangen nesa, mutum ne mai haƙuri, in ba dan yana da haƙuri ba da yanzu wannan tafiyar da ake da babu shi. To wannan kalami a gaskiya ni gwamna matsayin kani yake a wajena, amma a kullun ina jan hankalinsa. Wannan wanda yake wannan magana yayi ba sau ɗaya ba, ba sau biyu ba, ba sau uku, ba sau hudu, ba sau biyar ba. Yana da kyau gwamna ya ɗauki matakin gaggawa a kansa, walau ya hana shi magana. Maganan nan na kwamishinan watsa labaru ne ko sakataren gwamnati, in za a yi wani magana a hukumance game da maganan gwamnati, ko kwamishinan watsa labaru ko sakataren gwamnati ko kuma press secretary. To amma sai ya zama wani ne daban wanda ba wai yana so ya ga tafiyar bindo ta mike bane.
Amma wani zai mamaki ko yake akwai shi mai girma commissioner anan, wani zai mamaki zan dawo gare ka Alhaji Ilyasu. Horbu kaji abin da ya faɗa kaman kan cewa kowa daman kama a tsarin gwamnati kowa da hurmi ya magana ne ko kuma a'a akwai waɗanda a hukumance wai waye ma ya kamata ya magana da tunda akasari wannan abun akan yaba shi gwamnati ne.
Eh to abu da farko dai shi mai magana da yawun gwamnatin nan gaba ɗaya shine mai girma gwamna. Duk wanda dai yayi magana ya are bakin sa ne ya ci masa albasa. Shi yasa duk babatu da zamu yi mu mukarraban sa idan yayi magana shikenan ta shafe abin da muka yi. To amma a gwamnatance akwai shi commissioner ya da labarai shine ainihin kakakin gwamnati. Idan gwamnati ne take da niyan ta faɗa wani abu shine zai faɗa. To amma kuma kar ka manta kowannen mu bayan muna rike da mukamman gwamnati kuma mu ba yan adam ne. Idan mutum yana da ra'ayinsa nasa na kansa ba za ka hana shi faɗi ba, amma alal haƙiƙa wallahi ra'ayinsa ne shi a matsayinsa na ɗan adam.
Talaji Ilyasu kaji abin ra'ayinsa ne, to me yasa idan ra'ayinsa ne kuke damuwa ganin kan cewa a matsayinsa na ɗan siyasa ko kuma irin wannan ai kuma ma so da kauna ke sawa ka?
Ai ba wai ita siyasa ana yin ta ra'ayi ta aƙida, gwamnati kuma ba maganar ra'ayi sai abin da doka ta tsara. Maganar ra'ayinsa a gwamnatance wannan babu shi. Idan kuma gwamna ne umarce shi da yi wannan abu, to ne ina roƙonsa da ya gyara a kai ko kuma a taka masa birki maganan magana ma kwata-kwata ya bari ba nashi bane tun daga masu magana su hure mun su ne.
To amma ai maganan siyasa,
ina so ta maganan siyasa ne yanzu adeshi na ko idan ya fita ya magana za a ce Buhari ne ya ce, idan Garba Shehu ya magana za a ce Buhari ne ya ce. Me yasa shi komisinan watsa labaru ba za a bashi wannan dama yayi magana a madadin gwamna ba a gwamnati ba? Mu ne sanadin kawo su, Allah ya kawo su, amma a yanzu mu ba komai bane. Mu inda muka kawo su mu ba komai bane, bari ga maka.
To ga shi kuma malamai, to bari mu tsaya nan sai mun dawo rana a cewa mu zo mu ci gaba. Muna godiya ga shi commissioner watsa labarai Alhaji Ahmed Sajo da Alhaji Muhammad Ilyasu Gamawa ta kuma shi musamman wakilin namu Ibrahim Abdulaziz da ya jagoranci tattaunawar. A madadin dukkan su ne Ali Mustafa Sakwata a Washington DC.
To madalla, yanzu kuma za a gabatar da labarai amma wannan karo a takaice.
To baba, bari mu faro da wannan rahoto daga Jamhuriyar Niger, inda aka buga wani rahoto da wato mujallar aikin jinyan wato kananan yara, wanda ya shawarci cewa bai kamata a ba kananan yara kasar shekara daya lemon ruwan kwalba ba sai dai izinin likita. Kamata kuma yi a ba kananan yara ruwan nono ko kuma madarar jarirai. Wannan ne karan farko tun shekara ta 2001 da kungiyar likitoci ta sake nazarin shawarar ta kan lemon kwalba wanda yake kan gaba a jerin hanyoyi da ake samun sukari daga abinci. Likitoci sun ce bai kamata kananan yara tsakanin shekara 1 zuwa 4 su wato kunkuɗi ruwan lemon kwalba ba da wato da ya wuce milimita 118. Binciken kuma ya ce ana iya ba kananan yara abin sha na kwalba dangin lemu da ba a sirka da komi ba, sai dai kada a ba su lemon kwalba fiye da sau ɗaya a wuni. Ƙungiyar likitocin ta kuma ta ce kada a riƙa ba kananan yara lemu a cikin kwalba da za su riƙa zuƙa dukan wuni, domin zai iya ɓata musu haƙori. A maimakon haka sun ba da shawara a ba yara lemu a cup su sha a lokaci ɗaya. 'Yan sandan Burtaniya sun ce akalla mutane 19 suka halaka, waɗansu 50 kuma suka ji raunuka a wata fashewa da ta auku jiya Litinin a kofar wani ɗakin wasa a Manchester. Muna ɗaukar lamarin a matsayin ta'addanci har sai mun sami ƙarin bayani, in ji Ian Hopkins, babban jami'in 'yan sanda a Manchester.
To duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirye-shiryenmu na wannan lokaci, sai kuma an jima da hantsi za ku ji mu ɗauke da wasu shirye-shirye wato ƙarfe 8 agogon Najeriya, 7 agogon Ghana kenan. Yanzu a madadin duk waɗanda kuka ji muryoyinsu da baki ɗaya ma'aikatan sashen Hausa musamman ma Grace Alihir Abdu da ta taimaka muka gabatar da wannan shiri, da injiniyanmu na wannan safe Mr. John kenan, da kuma mai bada umarni Solomon Abu. Baba Yakubu Mike Eli ne daga nan Washington DC nake sallama da ku a huta lafiya.